Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shirin na daren yau Asabar 17 ga watan Satumba shekarar 2022. A babun rahotanni za a ji cewa kungiyar ma'aikatan jinya marasa aikin yi a Ghana sun yi barazanar shiga fadar gwamnati muddin bata biya musu bukatunsu ba na daukan su aiki. Kamar kowane daren rana Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga Murtala Faruku Sanyin da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare da ku ga kuma cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Senegal Macky Sall ya saki maido da mukamin Prime Minister a yau Asabar, inda ya nada tsohon ministan tattalin arziki kan mukamin watanni biyu bayan zaben majalisar dokokin kasar da ya zafin gaske, wanda a cikin sa dakar jam'iyyun Sall dake mulki suka rasa rinjaye a majalisar. An bayyana Amadou Ba mai shekaru 61 a matsayin Prime Minister kasar ta yankin Afrika ta Yamma, wanda ya kware kan lamuran da suka shafi haraji, wanda kuma ya taba zama ministan harkokin waje a cewar wata sanarwa daga fadar shugaban kasa. Nadin Naba ya sake dawo da matsayin Prime Minister a kasar ta nahiyar Afrika bayan da aka soke shi a wata Afrilun shekara ta 2019. Ana sa ran kafa cikakkiyar gwamnati a yammacin yau Asabar. Don farko a wannan makon an girke jami'an tsaro domin sanya ido kan zaben shugabancin majalisar dokokin da kuma dakile fitinannun 'yan majalisar masu adawa waɗanda suka yi yunkurin hana zaben sabon shugaban majalisar dokokin. Majalisar dai tana zaman ta na farko ne tun bayan gudanar da zaben na watan Yuni. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa ana nan ana bankaɗowa tare da tattara laifukan da dakarun Rasha da aka girki a yankin Kharkiv da yanzu aka kwato suka aikata. A jawabin nasa da yake yi a kowace rana, Zelensky ya ce ya zuwa yanzu an sami tone kaburbura 440 a wani wuri da aka bizne dimbin jama'a kusa da Izium, kuma ana samun shaidar cewa sojojin Rasha sun yi harbi a wurin jana'izar kawai domin nishadi. Ya kara da cewa sojojin na Rasha sun kuma tsare wasu mutane ciki har da 'yan kasashen waje na tsawon watanni. Ya ba da misali da wasu 'yan kasar Sri Lanka 7 waɗanda ɗalibai ne na kwalejin kiwon lafiya ta Kupiang a lokacin mamayar, waɗanda kuma dakarun na Rasha suka kama suka tsare su tun a watan Maris. Shugaban na Ukraine ya ce sai yanzu da aka kwace iko da yankin na Kharkiv ne aka sami ceto mutanen tare da basu kulawar kiwon lafiya da ta kamata. Haka kuma Zelensky ya ce a jiya Juma'a ya tattauna da wakilai daga Nike, ya kuma godewa wakilan akan matakin da suka ɗauka na ƙauracewa kayayyakin kasuwancin Rasha, lamarin da ya bayyana a zaman matakin da ya dace. Masoya gidan sarautar Birtaniya sun kurara a tsakiyar birnin London domin shaidar tsare-tsaren jana'izar sarauniya Elizabeth ta biyu domin samun wata babbar dama a rayuwa ta yin bankwana da sarauniyar, wadda ta rasu bayan kwashe shekaru fiye da 70 kan karagar mulki. Mutanen da sun kuma cika otel-otel da gidajen abinci da kantinan sayar da kayayyaki. Masu ziyara da ke kurarowa zuwa tsakiyar birnin London tun daga Amurka har ya zuwa India domin su shaidi wannan babban tarihi, a daidai lokacin da tattalin arzikin Birtaniya yake fuskantar matsalar tsadar rayuwa wadda tsananin tsadar kayayyaki ya haifar a cikin shekaru 40. Wannan babban abin tarihi ne, yakan faru sau ɗaya a rayuwa, don haka ba a bar mu a baya ba, in ji Kenneth Khan Benedict, wanda ya kai ziyara tare da matarsa daga India. Suka kuma jera kan titi domin ido biyu da akwatin gawar sarauniyar da aka kakkafa wa tutoci. Abubuwan kasaitar da aka tsara a jana'izar ta sarauniyar ta Birtaniya mafi daɗewa kan karagar mulki sun nuna irin ƙarfin masarautar da take da shi na jan hankalin duniya, kama daga faretin soji ga akwatin gawarta wanda ya ja hankalin mutane da dama a faɗin duniya, waɗanda kuma suka jera kan tituna domin karrama ta da furanni da wasu kyautuka. Labaran suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Za a gudanar da babban taron shugabannin kasashe na Majalisar Dinkin Duniya na shekara-shekara. yayin da ake ci gaba da tsare-tsaren jana'izar sarauniya Elizabeth ta biyu kuma a daidai lokacin da yakin Ukraine yake shiga wani muhimmin yanayi. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres zai bar halartar jana'izar sarauniya domin kasancewa a New York don shugabantar taron ci gaban ilimi a ranar Litinin. Daga nan kuma ya halarci bude taron muhawara na shekara-shekara da safiyar Talata. Yana mai shaidawa manema labarai cewa bai ji dadin rashin halartar jana'izar ba. Shugaba Joe Biden, wanda shine mai masaukin baki, zai kasance shugaban kasa na biyu da zai gabatar da jawabinsa kamar yadda aka aladanta a taron a ranar Talata. Amma kuma domin halartar jana'izar sarauniya Elizabeth, jami'an Amurka sun ce za a daga jawabin nashi zuwa ranar Laraba. Ba ko daya daga cikin shugaban Russia Vladimir Putin ko na Ukraine Volodymyr Zelensky da za su halarci taron na New York. To amma duk da haka rikicin da ke tsakanin su ne zai mamaye ajandar taron. Richard Gowan, daraktan hukumar sasanta rikici ta Majalisar Dinkin Duniya, ya fadawa muryar Amurka cewa ina ganin cewa shugaba Biden da wasu shugabannin kasashen yammaci za su yi amfani da damar taron domin bayyana bacin ran su kan Russia dangane da wannan yakin. Majalisar Dokokin California ta zartar da wani kudurin doka da ya haramtawa kamfanoni da kuma hukumomin kasashen waje sayen filayenta na noma. Wani yunkuri da ke zaman sashe na tattaunawa kan ko Amurka za ta hana hukumomi da kamfanoni daga kasashen da ba sa tasawa daga sayen gonakin noma. Kudurin dokar na California bai bayyana sunan China ba. Haka kuma gwamna Gavin Newsom yana da wa'adin nan da zuwa karshen wata domin sanyawa kudurin hannu zuwa doka. To sai dai ma'auni na matakin kasa wasu kwararru da 'yan siyasa suna bayyana damuwa kan cewa yadda China ke kara saka jari a bangaren aikin gona na Amurka yana haifar da barazana ga tsaron kasar. Wasu masu fashin baki sun shaidawa muryar Amurka cewa waɗannan korafe-korafen ba su da tushe domin kuwa ba tabbatacciyar shaidar cewa ayyukan China suna da illa. Yar majalisar dattawa Melissa Hurtado, yar jam'iyyar Democrat da ta gabatar da kudurin dokar na California, tana wakiltar wata gunduma a tsakiyar jihar wadda take da kasar noma mai tarin yawa. A ganinta sha'anin tsaro shine babban muhimmi akan dokokin kayyade mallakar gonaki ga 'yan kasashen waje. Dokar ta abinci da gonaki da majalisar dattawan California ta zartar a ranar 31 ga watan Agusta za ta haramta wa gwamnatocin kasashen waje sayen gonakin noma ko mallakar su ko karbar su haya ko kuma karbar riba kamar yadda aka bayyana a cikin jihar ta California.
Murtala Faruku sanyin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Wata kungiyar ma'aikatan jinya marasa aikin yi a Ghana sun yi barazanar shiga fadar gwamnati da mamaye wasu ofisoshin gwamnati idan take biyan bukatunsu na daukansu aikin jinya kamar yadda ta dau alkawari. Wakilin muryar Amurka Hawwa Abdulkarim na dauke da karin bayani.
Muryar gamayyar kungiyar nesosi waɗanda suka kammala karatu marasa aikin yi kenan yayin da suke gabatar da taron manema labarai a nan Ghana, inda suka yi barazanar shiga fadar shugaban kasar Ghana wato Jubilee House ke birnin Accra ta kowace hanya da sauran ofishoshin gwamnati idan ma'aikatan lafiya ta yi wasi da alkawuran da ta dauka na samar musu da aikin yi. Yayin jawabin shugaban kungiyar Charles Amfandagu ya ce mambobin kungiyar sun shafe shekaru uku a gida tun bayan kammala makaranta a shekara 2019.
It has been 10 good months.
Yau watanni goma kenan da ma'aikatan lafiya ta bude cibiyar daukan ma'aikata jinya da dukkanin bangarorin jinya ciki har da unguwar Zoma a Ghana domin su zaɓi yanki da cibiya da suka fi so a tura su yin aiki. Tuni dai aka dauki ma'aikatar jinya masu digiri da diploma, sai aka bar mu masu certificate community nurse ba tare da wani bayani ba. Mun kokarin neman bayani da dama amma ba a yi tasiri ba, inji Charles Amfandagu shugaban kungiyar. Ma'aikatan jinya marasa aikin yi sun yi ikirarin cewa a hankali suna wasi da ilimi da kwarewa da suka koya a makaranta tunda ba sa yin aiki. Yana da wuya mu fahimci dalilin da yasa ake nuna mana wariya, saboda a tarihin daukar ma'aikatan jinya a aiki babu wani da aka bashi kuɗi domin ya shiga cibiyar daukan aiki wanda ya bar gida tsawon watanni 10 ba tare da an dauke shi aiki ba
but our plight has not been addressed we give the government only 1 week
kungiyar dai ta yi barazanar bada wa'adin mako guda ga dukkanin ma'aikatu da ke da alhakin jinkirin daukan su aiki kama da ministan kuɗi da ministan lafiya domin su yi abin da ya dace ko kuwa su mamaye ofishoshin su
a bangaren gwamnati Awal Muhammad mai magana da yawun hukumar da ke daukan matasa aiki ta ƙasa ya ce gwamnati na gudanar da wasu shirye-shirye domin sake daukan matasa aiki
abinda ne su suka kawo na ga su kwata da hankalin su saboda yayi wuya a ce ba a dauke su ba ya za a yi a ce gwamnati ya kashe kuɗi mai dimbin yawa an dauke su sun je su har sun kare ana biyan su allowance duk baki daya don farko sohun shugaban kasa ya fi da allowance amma wanga gwamnati shi ya kawo allowance na aka ba su to an biya allowance a kare ya kai a dauke su aiki ba iya an dauke su ba an bar ma an bude portal sun register to amma abin da ke ciki shine gwamnati ya dauki alkawari kaman ko da yaushe kafin ya dauke mutum aiki ya kamata ana da financial clearance wanda zai gwara lalle nan zuwa wata 6 ya kamata a ce an biya mai shi to idan ba san financial clearance from ministry of finance ba naka dauke su ga kare gobe kuma sun sheko su zo wurin kuno ɗan jarida su fadi muku kaman ba a biya su ba to shi yasa abin da yasa gwamnati ya dan dakata ka dan kenan amma an dauke su insha Allah bai da daiwa shi yasa su kwatta da hankalin su su yi hakuri ko har gwamnati ya kare yanda zai iya taimaka musu wurin samun kuɗin nan duk baki da tukunna iya a dauke su ai
Hawa Abdulkarim Yofaniya muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Hawa Abdulkarim yanzu kuma ga shiri na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku Yau za a ji ansarar wata tambaya mai cewa assalamu alaikum BOA Hausa dan Allah ku ba mu tarihin margariya sarauniyar Ingila Elizabeth II kuma shin da gaske ne ita kadai ce ke da ikon tafiye-tafiye a tsakanin kasashen duniya ba tare da faso ba kuma an taba samun namiji da yayi mulki a masarautar ko yarima Charles ne na farko mai tambaya Aminu Adamu malam Madori jihar Jigawa Najeriya za kuma aji maimaitin ansar tambayar hadin gwiwar nan ta su malam Ango malamin makaranta da Maimuna Sahabi Yawuri masu cewa assalamu alaikum gaisuwa ga dukkanin ma'aikatan VOA Hausa dan Allah ku ba mu cikakken tarihin shugaban kasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud wassalam bari mu fara da ansar tambaya kan takaitaccen tarihin margariya sarauniyar Ingila Elizabeth II wanda malam Aminu Adamu da wasu masu sauraron mu ke son ji idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin mu a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga malamin tarihi a kolejin malamai ta tarayya FCE da ke Yola jihar Adamawa Najeriya Dr. Adamu Babikwai wanda yake
malam Aminu Adamu malam Madori a takaice saboda karancin lokaci a gurguje za a baka takaitaccen tarihin ita sarauniya Elizabeth wacce a wannan wata da muke ciki ta riga mu gidan gaskiya an haife ta daidai karfe 2:40 na asuban ranar 21 ga watan Afrilu na shekara ta 1926 kuma bisa ga wata kila abinda ka sani ne ita ce sarauniya ya wace ta dade akan karagar mulki saboda kuma ta shekara 70 tana sarautar wannan masarauta ta Ingila to bayan wannan kuma yana da kyau kasancewa ba ita ce kadai mace da ta sarauci wannan masarauta ba saboda kididdiga koko tarihi ya nuna cewa tana daya daga cikin mata takwas a wani kaulin kuma mutum mata 6 da suka sarauci wannan masarauta ta Ingila wanda kuma misali in a baka sunayen su ne akwai Mary ta daya akwai Elizabeth ta daya ai kana ji ana ce mata ita ma Elizabeth ta biyu saboda akwai Elizabeth ta daya sannan akwai Mary ta biyu da Anne da Victoria kafin nan ita Elizabeth ta biyu din to wadancan biyun din saboda akwai dan cece kuce a kansu shi yasa ake ganin cewa a iya cewa dai wadanda halattattu su ne guda 6 to ta shekara 70 tana sarautar wannan masarauta ta Ingila wanda kuma a daidai lokacin da ta yi wannan mulki nata an sami prime ministerci waɗanda tai aiki suka shude a gargashinta har wajen guda 15 wato kusan a iya cewa ita ce wacce tafi aiki da mafi yawan prime ministoci to sannan kuma yana da kyau kasancewa tana daya daga cikin jirin sarakuna ko a ce waɗanda suka yi mulki wacce ta mutu ta bar makudan kudade wanda kusan a iya cewa ba wanda ya san kididdigar su amma dai a bincike da aka yi kafin rasuwarta an tabbatar da cewa ta mallaki zuzurutun kudi pam na gugan pam wajen miliyan 370 sannan dala tana da wajen miliyan 426 kafin rasuwarta kenan to wannan kididdiga ce wanda babu ba wanda ya sai ce tabbas ga abinda adadin abinda ta bari kuma ta rasu tana mai shekara 96 to hakika tambayar ka ta biyu gaskiya ita sarauniyar Ingila ba ta bukatan passport duk kasar da za ta je saboda kuma ita ke da ikon bada passport din to kuma kaga kai mai ikon badawa baka bawa kanka sannan kuma ita ce kadai a tsarin Ingila wacce take da dama ta yi tuki ba tare da lasisi ba to kaga waɗannan darajoji nata kamar da ka tambaya haka suke to sannan kuma kusan tun 1960 hoton ta ke kan kudin Ingila fa to wannan kuma kaga wani abu ne wanda yake a tunani na yana da kyau ka sani to watakila zaka so ka so sanin me yasa take ake ce mata sarauniya Elizabeth ta biyu saboda akwai ta dayan to ita ta dayan ta yi sarautar Ingila har ma ta gama ba ta yi aure ba to ita wannan kuma kaga ta yi aure ta haifi tana da ƴaƴa maza uku ne ko da ƴa mace daya in ba na manta ba sannan kuma ta yi fice wajen basira da kuma wayon cimma manufa duk wani abin da ta sa a gaba tana da dabaru Allah ya bata basira na sani yanda za ta gudanar da harkar mulki to wannan kenan game da wannan tambayar taka to kai tambayar cin cewa ko shi sarki Charles da ya dare ranar 8 ga watan Satumba ko shine na farko ko kuma an taba yin jerin mazaje da suka yi sarauta to gaskiya masarautar Ingila alƙaluma sun nuna cewa akwai maza daban-daban da suka sarauci wannan masarauta har sun kai mutum 61 cikin shekaru 1200 da za a ce aka dauko wannan kididdiga akwai misali da zan baka akwai George na 1 wanda ya sarauci wannan masarautar tun 1714 zuwa da 27 sannan ka sake samun George na 2 wanda shi kuma daga 1727 zuwa da 60 ya sarauci wannan masarauta aka sake samun George na 3 wanda ya sarauci wannan masarauta tsakanin 1760 zuwa 1820 aka samu George na 4 wanda shi kuma ya sarauci wannan masarauta a 1820 zuwa da 30 kafin nan aka samu William na 4 wanda ya sarauci wannan masarauta tsakanin 1830 zuwa da 37 aka zo aka sami mace Victoria wacce ta sarauci wannan masarauta a 1837 zuwa da 1910 kafin nan aka zaka samu George na 5 wanda ya sarauci wannan masarauta ne tsakanin 1910 zuwa da 36 kafin nan baban ita Elizabeth wacce ta rasu George na 6 wanda shi kuma ya sarauci wannan masarauta tun 1936 har da 52 to bayan rasuwarsa ita Elizabeth wacce ta rasu ta karbi ragamar sarauta a 1952 kuma ta shekara 70 tana gudanar da wannan mulki nata to bayan rasuwarta ne abinda ka sani shine danta Charles shi kuma ya karbi wannan ragama da fata wannan takaitaccen bayani da aka maka ya amsa maka tambayoyinka. Nagode.
To sai kuma maimaicin ansar tambaya kan tarihin shugaban Somalia Hassan Sheikh Mahmud, wanda malam Ango malamin makaranta da Maimuna Sahabi Yawuri suka yi. Idan an tuna, wanda ya bayar da ansar shine Dr. Idi Audigiri, shi ma malami a kwalejin malamai ta tarayya da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda ya ce:
Abin da zan ce game da tarihin sabon shugaban kasar Somalia Hassan Sheikh Mahmud shine cewa an haife shi ne ran 29 ga watan Nobamba alif shekara 1955 a Jalaxy, lardi na Hiran dake cikin Somalia din. Ya yi karatun primary da secondary school a garinsa, sannan daga baya alif shekara 1978 ya koma da zama a cikin birnin Somalia, wato Mogadishu. Ya yi karatu a Somali National University, inda ya kammala a shekarar 1981, ya samu diploma a technology, sannan ya dan karanta na dan wani lokaci, daga baya kuma ya wuce Buffalo University a India, wacce yanzu ake kiranta da Barakatullah, ya yi karatu na masters, inda ya kammala a shekarar 1988. Ya sake wucewa don karo ilimi a Eastern Illinois University dake Harrisburg, Virginia, wanda ya kammala karatun wasu courses da suke da alaka dai da irin sasantawa da makamantansu a 2001. Shi mutum ne mai kokari wurin ci gaban al'ummarsa, ya ba da gudunmawa sosai wurin harkokin ilimi, musamman kasancewansa nan ba a cikin wata kungiya da suke kira Al-Isla, wacce ta mai da hankali akan gyaran bangaren makarantu, kirkiro makarantu da gyaran su, da kuma hadda abinda za a ce tsarin irin abubuwan da ya kamata a karantar. Sannan mutum ne wanda ya fice sosai a cikin harkokin siyasan ita kasar Somalia din. Misali a alif shekara 2011 yana cikin waɗanda suka yi kokari suka kafa jam'iyyar Union for Peace and Development Party, inda ya zama shugabanta, kuma ya ci zaben shugaban kasa tsakanin shekara na 2012 zuwa 2017, inda ya kasance shugaban kasa na 8 wanda Somalia ta yi tun lokacin da ta samu yancin kanta daga turawan mulkin mallaka. Wannan zabe da aka yi, wanda ya bashi daman dawowa shugaban kasa a watan Mayu na wannan shekara, ya sa ya dawo shugaban kasa na 10, inda ya samu rinjayen kuri'u 214, wanda shugaba mai ci wanda ya sha kayan Muhammad Abdullahi Muhammad yake da kuri'u guda 110 kawai. Kuma ka san yanayin zaben su, wato ba mutane ne suke fitowa gabaki daya su yi zabe kamar Najeriya, mutum daya kuri'arsa kwa daya, ba a su bangarori ne da dama suke zaben membobi na majalisa, wanda membobi majalisa din su ne daga ba suke jiya su zabi shugaban kasa. Su kan yi haka ne kuma saboda yanayi na tashin hankali da fitintinu da ake fama a cikin kasar Somalia din. Wannan dai shine abin da zamu ce takaitaccen tarihinsa.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Adamu Babikwai da Dr. Idi Audigiri, dukkanin su malamai a kwalejin malamai ta tarayya FCE da ke Yola, Adamawa, Najeriya, da wakilin a Adamawa Muhammad Salisu Lado, da wanda ya bada umarni Daniel Brown, da kuma injiniya mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma ga murjala labarin kusanyin na zai sake shigowa da shiri na gaba,
wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta raktar da wani dan wasan Najeriya daga dukkan lamuran kwallon kafa a ko ina har na tsawon shekaru hudu, da samun sa da laifin shan kwayoyin kara kuzari. Wata sanarwa da hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF ta fitar ta tabbatar da dakatarwar da aka yi wa OG Okonkwo, wanda ya taba bugawa kasar wasa a matakin matasa yan kasa da shekaru 17. Rahotanni sun bayyana cewa hukumar yaki da shan kwayoyin kara kuzari ta kasar Italiya ce ta yanke wa Okonkwo hukuncin dakatarwar, wanda daga bisani hukumar FIFA ta fadada shi zuwa ko ina a fadin duniya baki daya. Shugaban kwamitin ladabtarwa na hukumar FIFA, George Ivan Palacio, ya tabbatar da cewa hukumar ta Italiya ce ta nemi FIFA din da ta fara da hukuncin na Okonkwo ya game duniya kuma tuni da aka sanar da dan wasan dangane da hukuncin da aka yanke masa wanda ya soma aiki daga ranar 25 ga watan Fabrairu wannan shekara zuwa 24 ga Fabrairu shekara ta 2026 kungiyar kullun gafar Bayern Munich ta kasar Germany ta fado saman teburin gasar Bundesliga sakamakon kashin mamaki da ta sha hannun Augsburg da ci 1-0 a yau Asabar wannan ne wasa na huru a jere da kungiyar ta Bayern take buga wasa ba tare da samun nasara ba kuma karo na biyu a jere da Augsburg din take samun galaba a kanta bayan da ta doke ta a bara da ci 2-1 kashin da ta sha a yau ya mai da ita ta hudu a teburin gasar ta Bundesliga da maki 12 tare da bambancin maki 3 tsakaninta da Borussia Dortmund wadda ita ko ta haye saman tebur a yau din nan bayan da ta yi nasarar doke Schalke 04 da ci 1 da nema rahotanni daga kasar Faransa na bayyana cewa shahararren dan wasan kungiyar PSG Kylian Mbappe ya buƙaci kungiyar da ta yi yunkurin sayan dan wasan gaba na Tottenham ta Ingila Harry Kane a zaman wanda zai mai gurbin Lionel Messi Messi wanda ya koma PSG din a bazarar shekarar da ta gabata ta 2021 yana da ƴan watanni kalilan kafin karewar kontragin sa a yayin da kuma ba tabbas akan ko zai tsawaita zaman sa a kungiyar ko a'a wasu majiyoyi dai na bayyana cewa shugabannin kungiyar ta PSG na muradin ci gaba da zaman sa a kungiyar musamman la'akari da tauraron sa da yake haskawa tun somawar kakar wasanni ta bana hukuma da yaya ta kaya Mbappe na ganin cewa Kane yana da duk wata baiwa da zai iya mai gurbin Messi a kungiyar idan za a iya tunawa kuma Mbappe na da matsayin fada a jiya kungiyar ta PSG wanda ke kunshe a cikin sabon kontragin sa tun sa'ad da ya fita lira ta Real Madrid ta kasar Spain da kuma sabunta kontragin sa a PSG din
wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
to hafiz a takaice shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa ana nan ana bankaɗowa tare da tattara laifukan da dakarun Rasha da aka girki a yankin Kharkiv da yanzu aka kwato suka aikata a jawabin nasa na rana-rana Zelensky ya ce ya zuwa yanzu an sami tone kaburbura 440 a wani wuri da aka turbude dimbin jama'a a kusa da Izium kuma ana samun shaidar cewa sojojin Rasha sun yi harbi a wurin jana'izar kawai domin nishadi masoya gidan sarauniyar Burtaniya sun kwarara a tsakiyar birnin London domin shaidar tsare-tsaren jana'izar sarauniya Elizabeth ta biyu domin kuma samun wata babbar dama a rayuwa ta yin bankwana da sarauniyar wadda ta rasu bayan kwashe shekaru fiye da 70 kan karagar mulki mutanen da sun cika otal-otal da gidajen abinci da kuma kantinan sayar da kayayyaki za a gudanar da babban taron shugabannin kasashe na majalisar ɗinkin duniya na shekara-shekara a yayin da ake ci gaba da tsare-tsaren jana'izar sarauniya Elizabeth ta biyu kuma a daidai lokacin da yakin Ukraine yake shiga wani muhimmin yanayi sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres zai bar halartar jana'izar sarauniya domin kasancewa a New York domin shugabantar taron ci gaban ilimi a ranar litinin daga nan kuma ya halarci buɗe taron muhawara na shekara-shekara da safiyar talata yana mai shaidawa manema labarai cewa bai ji daɗin rashin halartar jana'izar ba majalisar dokokin California ta zartar da wani ƙudurin doka da ya haramtawa hukumomi da kamfanonin kasashen waje sayen filayenta na noma wani yunkuri da ke zaman sashe na tattaunawa kan ko Amurka za ta hana hukumomi da kamfanoni daga kasashen da ba sa tasawa daga sayan gonakin noma ƙudurin dokar na California bai bayyana sunan China ba haka kuma gwamnati Gavin Newsom yana da wa'adin nan zuwa ƙarshen wata domin sanyawa ƙudurin hannu zuwa doka wannan shekara kuma ta kasance mai cikakken hatsari musamman ga bakin haure da ke tsallaka kan iyakar Amurka da Mexico ba bisa ka'ida ba a Arizona masu fasa kwaurin bakin haure suna kauracewa waɗanda suka sami raunuka ko kuma rashin lafiya a yayin da suke tafiya ta gomman kilomitoci a cikin hamada da tsaunuka tare da matsanancin zafi
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyina da yake ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya bada umarni kuma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.